More music at houseofsongs.com.
Neymar Allah, make you hear the good old Gamma Manapake, Hachikini, the kid, the soya. Suchi, I can come on, Sunday kisses, Manas and Chunkua, Seiki, Hakan soya. Nakamu da Kamuna, Naini Satayas and Joya. Da kamar wuya hace na bareki zan sha jinya sashe suna da girma ai duniya ga ni cikin san kai da gani ba mutum baya ga ni makance da so na kasance ba ni igiya ta sanke in kama farfado na gajinya Zanchenke shiriki ko abacci mafarkin ki shiriki rayuwa za ta yi kyau amma niki mun yi zatoba domin na saba da ke soyayya ta juya ta zama ciwon zuciya dariya bari sai in ga ki masoyiya walwala ta kare na rasa aminiya kyakkyawa hanyar fushi rai ta sanyaya
More music at houseofsongs.com.